mai sauraro sunana Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a gangon FM daga nan harabar kotunan magistrates na unguwar Norman's Land inda a yau kotun magistrates ne lamba 58 karkashin mai shari'a Aminu Gabari tayi umarni da a kara gabatar masa da matashin nan Abdulrashid Awalu tofa wanda ake zargi da laifin kisan kai da kuma garkuwa da mutane dan neman kudin fansa kunshin zargin da ake yi wa Abdulrashid ya bayyana cewar matashin ya sace wata karamar yarinya yar kimanin shekaru 8 wanda yar uwa ce a wajen sa ya kuma nemi kudin fansa daga karshe an zargi cewar ya yanka ta ya kuma yi rani ya binne gawarta ko da yake zargi ne sai shedu sun tabbatar da kun a zaman kotun na baya lauyoyin gwamnati sun shedawa kotun cewar za su rubuta tuhuma akan matashin don gurfanar da shi a gaban kotun da take da hurumi jinkirin gaban kotun na yau baya rasa nasaba da taron da kungiyar lauyoyi ta kasar reshen jihar Kano take yi da misalin karfe 2 na ranar yau kuma za a fata gurfanar da mutumin nan Abdulmalik Tonko a gaban Justice Usman na Abba na babbar kotun jiha mai lamba 5 ana zargin Abdulmalik da mutum biyu da laifin hada baki da sace dalibarsa Hanifa Abubakar da kuma laifin halaka ta ko da yake a yau za a gurfanar da su ne don jin martanin su dangane da wannan laifi da ake zargin su da shi Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrates ne lamba 58 wadda take unguwar Norman's Land.